La partie la plus importante sur la deuxième partie. Je vous dis comme d'hab, ciao, bless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisile da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 23 ga watan Yuni. A cikin shirin za a ji cewa rushe sashen wani ginin diplomasiyyar Najeriya da aka yi a Ghana na ci gaba da tayar da jijiyoyin waya.
Yanzu za mu iya maintaining number one a cikin Afrika na masu mai.
Za kuma a ji cewa majalisar dokokin jihar Niger Najeriya ta jefa ayar tambaya kan kudin da gwamnatin jihar ta ce yakin corona ne ya lakume shi.
Shi sakataren gwamnati ya ba mu kiyasin wasu kudade da yanda suka shigo sabanin yanda muka samu labari.
Kamar kullum yau ma muna tafa da rahoto na musamman, sannan za mu leka jamhuriyar Niger inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Aisha Tisile da labaran duniya.
Barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Masani akan cututtuka masu yaduwa a nan Amurka, Dr. Anthony Fauci, da wasu membobi a kwamitin karta kwana a fadar White House game da cutar coronavirus sun musanta cewa an umarce su da su taka birki game da gwajin cutar, kamar yadda shi shugaba Donald Trump ya faɗi yayi. A matsayinmu na membobin wannan kwamiti, da ni da abokan aiki na mun tabbatar ba mu da masaniya akan umarnin da aka ce an bamu na mu dakatar da gwajin, inji Fauci da yake shaidawa kwamitin majalisar kan makamashi da ciniki game da matakin gwamnati da ya shafi annobar coronavirus. Bayanan na Fauci na zuwa ne yan sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya nanata jawabinsa da ya yi a wajen yakin neman zaɓe a Tulsa, jihar Oklahoma, ranar Asabar, da ya ce ya ba da umarni a dakatar da yin gwajin wanda zai bayyana karuwar cutar. Jami'an fadar White House sun so su janye maganar kada a dauka da muhimmanci. A halin da ake ciki kuma, shugabar hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗi jiya Litinin cewa ana maida annobar coronavirus batun siyasa, kuma rashin shugabanci a fadin duniya da zai yaki cutar yafi cutar illa. Ana matukar bukatar haɗin kai da jajircewa a fadin duniya. Siyasantar da annobar yana wuce makaɗi da rawa. Bisa ga cewar Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taro na duniya da aka gudanar a bidiyo a Dubai, Tedros ya kara da cewa babbar barazana da muke fuskanta ba cutar bace, rashin haɗin kai da kuma shugabanci a fadin duniya. Tedros bai faɗi wanda ke siyasantar da annobar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi WHO da tafiyar hawainiya wajen yakar coronavirus. Haka zalika, tana yawan yabawa kasar China sanadiyar haka ma shugaban na Amurka ya yi barazanar katse tallafin kudin hukumar. Jami'ai a Rhine-Westphalia da ke yammacin Jamus sun sanar yau Talata cewa za su sake kulle gundumar Gütersloh biyo bayan rahoton sake billar COVID-19 a wani wurin sarrafa nama. Da yake wa manema labarai bayani a Düsseldorf, Fenian jihar Armin Laschet ya faɗi cewa dokar hana fita za ta kasance ne har sai 30 ga watan nan, bayan gano ma'aikata sama da 1,500 da wasu daga cikin iyalansu na ɗauke da COVID-19. Gundumar Gütersloh da ke ɗauke da mutum 360,000 ita ce wuri na farko a Jamus da za a sake kullewa, bayan hukumomi na ƙoƙarin ɗaukar matakai sannu a hankali na sassauta dokar hana fita makonni 7 da suka gabata. Dokar kullun za ta hada da rufe wuraren ajiye kayan tarihi, gidajen kallo na sinima, wuraren wasanni na motsa jiki da kuma wuraren ninkaya. An kuma haramta yawan shakatawa da gashin nama a waje da ake tara jama'a. An samu irin wannan barkewar annoban a wuraren sarrafa nama da dama na Turai da ma na Amurka. Wani mutum da ya kara motarsa a kofar shiga ofishin jakadancin kasar China da ke babban birnin Argentina ya shiga hannu jiya Litinin da daddare. Ana gudanar da bincike akan hadarin da ya janyo hankalin 'yan sanda da dama a babban birnin na Argentina. 'Yan sanda sun ce ba wanda ya ji rauni har shi direban motar ɗan shekara 24 da haihuwa. Jakadar China a Argentina baya ofishin lokacin da hadarin ya faru. Rahotanni na nuni da cewa an ga direban a shafukan sada zumunta yana cewa yana da masaniya akan COVID-19 kuma yana neman taimakon ofishin jakadancin. Wani na kusa da ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP cewa direban ya tuka motar ne ya rafka wa ƙyauren kofar shiga ofishin jakadancin bayan da aka ki saurarensa. A wani rahoto da ba a tabbatar ba, jaridar Buenos Aires ta ƙasar ta wallafa cewa direbar na neman mafaka ne a ofishin jakadancin. A jiya Litinin, 'yan sanda a birnin Washington suka yi amfani da ƙarfi wajen maida masu zanga-zanga baya yayin da suke ƙoƙarin sauke wani mutum-mutumin tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson da ke wani filin shakatawa kusa da fadar White House. Masu zanga-zangar sun sakalawa mutum-mutumin da ke wurin shakatawa na Lafayette igiya ne suna ƙoƙarin kayarwa, sai 'yan sanda da yawa da ke kula da wuraren shakatawa suka yi amfani da kulake da abin fesawa mai barkono suka tarwatsa su. Shugaban Amurka ya yi Allah wadai da masu zanga-zangar a shafinsa na Twitter, kuma ya gargaɗe su da su yi hattara. Mutum zai iya fuskantar ɗaurin shekara 10 a gidan kaso a ƙarƙashin dokar mutunta tunawa da 'yan mazan jiya. Wannan wurin na kusa da inda a watan jiya aka tarwatsa masu zanga-zanga dab da fitowar shugaba Donald Trump yayin da ya tattaki domin ɗaukan hoto a wani coci a tsallaken Lafayette. Mutum-mutumin shugaban Amurka ne na 7 tsakanin 1829 zuwa 1837, sanye da kayan soja a bisa kan doki don karrama aikin soja da ya yi kafin ya zama shugaban ƙasa. Ana zarginsa ne da sa hannu a wata doka a shekara 1830 da ta ba da damar korar dubunnan ƙabilun Amurka daga gonakinsu a kudancin Amurka, al'amarin da aka yi wa laƙabi da The Trials of Tears, saboda yawansu sun mutu yayin da aka tunkuɗa su zuwa yammaci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga Najeriya, inda rushe sashen wani gidan diflomasiyyar Najeriya da wasu mutane suka yi a Ghana kwanan nan ke ci gaba da tayar da kura. Madina Dauda gare ki.
Wannan takaddama ta faru ne a lokacin da aka yi amfani da motar rusau a cikin dare wajen tuge wani bangare na ginin ofishin diflomasiyyar Najeriya da ke Accra, Ghana. Bayan an farma 'yan Najeriya da ke ciki, aka fatattake su har da kwashe kayayyakinsu. Ma'aikatar hulɗa da ƙasashen wajen Najeriya ta yitar da wannan mataki da aka ɗauka a Ghana, inda mai magana da yawun ma'aikatar Ferdinand Nwoye ya mini bayani yana cewa:
Now this morning the minister summoned the Ghanaian acting high commissioner, expressed Nigeria's displeasure and over the incident, demand that security around the Nigerian properties should be fortified.
Ferdinand ya ce ministan kula da harkokin kasashen waje ya kira jakadan kasar Ghana cikin gaggawa, sannan kuma ya nemi a gyara ginin da aka rusa kuma a ɗauki matakin ba ma'aikatan da ke cikin ginin kyakkyawar kariya. Amma ga ƙwararre a fannin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa, ambasada Suleiman Dahiru ya nazari akan batun yana cewa:
Banda wannan abin da ya faru ba taɓa ji an yi a wata ƙasa ba. Dalili, muna da Vienna Convention on Diplomatic Relations. Muna da Vienna Convention on Consular Relations, wato kaman constitution ne na tsarin dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa. Bayan da wannan abun zai iya faruwa a wata ƙasa in dai ba da gangan aka yi ba.
Shi ma shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje a majalisar wakilai, Honorable Yusuf Buba Yakubu, ya ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa.
Dole za mu sake duba doka wanda ta shafi zamantakewa mu da wasu kasashe, kuma za mu yi sanction wanda ya kamata domin mu nuna fushinmu da fushin Najeriya gaba daya da fushin gwamnatin Najeriya akan wannan rashin mutunci wanda aka yi mana a Ghana.
To sai dai, ƙwararre a fannin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa, ambasada Suleiman Dahiru ya ce dole ne a ɗauki mataki mai ƙarfi.
Da wannan abu ya faru, ba wai Ghana kawai su je su ce wai a'a ba su ji daɗin abin da ya faru ba. Ministan su na hulɗa da ƙasashen waje shi ya kamata ya kamo hanya ya zo Najeriya, ya zo Abuja, ya zo ya nemi afuwa wa gwamnatin Najeriya. Ba wani ta'addancin da ya wuce irin wannan, ba wani shashanci da ya wuce irin wannan, babu wani cin mutunci da za a yi wata ƙasa wanda ya wuce irin wannan.
Ƙwararru sun yi ittifaki cewa wannan kai hari da 'yan Ghana suka yi a ofishin jakadancin Najeriya ya saba wa ƙuduri na 22 na ƙasar Vienna da ta ce dole ne a kare ofishin jakadancin ƙasashe da ma'aikatansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina da wannan rahoton, yanzu kuma bari mu kada jihar Niger duk a Najeriyar, inda majalisar dokokin jihar ke cewa ita fa bata gane ba game da kudaden da gwamnatin jihar ta ce ta karsu ne wajen yaki da cutar corona. Mustafa Nasir Batsari, gare ka.
Majalisar dokokin jihar Niger a Najeriya ta nuna shakku akan wasu kudade har sama da naira miliyan 700 da gwamnatin jihar Niger ta ce ta kashi wajen yaki da yaduwar cutar corona a jihar. Wannan al'amari dai ya sa tuni har majalisar ta gayyaci sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, wanda kuma shine shugaban kwamitin yaki da yaduwar cutar ta corona a jihar Niger, domin samun bayani dalla-dalla akan waɗannan kuɗaɗe. Majalisar dokokin jihar Niger dai ta sanya wani kwamiti na musamman akan al'amuran da suka shafi wannan cuta ta corona. Honorable Shaibu Liman Iya, mai wakiltar karamar hukumar Sulaja a majalisar kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin majalisar, ya yi ƙarin haske akan wannan al'amari.
Ti sakataren gwamnati ya ba mu kiyasin wasu kuɗaɗe da yanda suka shigo saɓanin yanda muka samu labari, to amma ya rage ga wannan kwamiti na musamman da sake gudanar da aikinta, saboda duk wanda abin nan ya shafa mu bi shi ko mu bi su su ba mu bayanai a rubuce da kuma hujjoji na yanda aka kashe waɗannan kuɗaɗe.
Akwai batun naira miliyan 700 da ake sama ma da naira miliyan 700 da aka ce wannan kwamiti ya kashe. Ku a majalisa ba ku gamsu da cewa an kashe wannan kuɗi ba?
Maganin kuɗin da shi ya kawo lissafi cewa aka kashe, ba mu musanta ba, ba mu ki ba, amma dole mu ma muna da waɗansu bayanai da muke da su daga bayan fage, wanda in muka zauna a matsayinmu na kwamiti za mu kawo sai a yi comparing da nasu mu gani.
Kenan dai kuna dan shakku kenan, dole sai kun ƙara bincike akan lamarin.
Makasudin kafa wannan kwamiti kenan na musamman na majalisa.
To daga bisani dai na kira sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin yaki da yaduwar cutar corona Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, domin jin martaninsu akan wannan mataki na majalisar.
Sun kira mu kuma sun yi muna tambayoyi, kuma mun ba da ansoshin da na tabbata ya kamata su kamsu da shi. Babu yadda za ka yi ka kashe kudin gwamnati ba ƙa'ida. Duk wani kudin za ka shi na gwamnati akwai ƙa'idan shi.
Amma batun naira miliyan 700 da su 'yan majalisar ke mamaki, wato wannan ba abun mamaki ba ne ba kenan ko?
Ai sai ka zo ka zauna ka yi lissafin da me aka kashe. Ciki ne aka sau kayayyakin da mako a asibitoci.
Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai, jihar Niger na da mutane 66 da suka harbu da cutar corona, al'amarin da gwamnatin jihar Niger ta ce akwai yiwuwar sake rufe jihar idan har lamarin bai tsaya haka ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari, amma kar ka yi nisa saboda za ka gabatar mana da rahoto na musamman.
A yanzu haka dai dubban magidanta ne, musamman masu ƙaramin ƙarfi, suka fada cikin wani yanayi na damuwa tare da tashin hankali a sakamakon tashin goron zabi da kayan masarufi suka yi a jihohin Niger, Kogi da kuma jihar Kwara. Kayan masarufin dai musamman kayan abinci da suka hada da shinkafa, masara, dawa, gero da sauransu duk a cikin ƙasa da mako guda farashinsu ya ɗaga sosai. Ga ma dai abinda wasu daga cikin magidantan suka shaida min a birnin Mina.
Sunana Muhammad Misbahu Abdulrazak, ina zama ne a cikin garin Mina. Tabbas na sayi shinkafa, na sayi kuma masara cikin kwanakin nan, bai ma fi sati ɗaya da yanzu ba, kuma hakikanin gaskiya an samu ƙari sosai. Kamar shi masara, ranar Asabar da ta wuce ɗin nan na sayi masara 250 kwano. shinkafa kuma na siya mai kyau din yadda suka ce irin na tamu ta gida akan farashi 800 kowane mudu wannan haka abin ya kasance
kafin wannan satin ya zo ya kasa shi a can baya
akwai sauki sosai a can baya wannan tsadan nan bai wuce ma sati ɗaya ba naga kawai kayan abinci ya canza kuma yayi hawan goron zabi sosai a can baya akwai sauki kamar masara ana samu 180-200 har ƙasa da haka ma ana samu shinkafa kuma ana samu 500-550 mai kyau din abun dai Allah da yake yi
ya kake ji musamman a rayuwa ga iyali da sauran abubuwa
kai akwai tashin hankali fa saboda kuɗin da muke sawa da mu sai mudu 10 mudu 15 shine za sai mudu 5 mudu 7 da shi yanzu
sunana Yusuf Ladan ina nan zaune garin Mina amma dai gaskiya ko jiya nan na sai samu ledan samo wanda yake nauyin kilogram 10 abinda yake da 3,400 ko da 250 aka ce ya koma 4,000 sannan kuma shi kan shi buhun masara kafin sallan nan buhumunsa ya 9,000-10,000 amma wannan satin da aka shigo har 16,000 ana sai da buhun masara
to wannan me yake nunawa kenan
wato akwai matsala gaskiya akwai dole gwamnati ta shi saboda yawancin magidanta wa'annan wannan ba su yi tsammanin wannan abin zai kasance haka ba bara buhu masara duk tsadan shi bai 10,000 ba amma kaga yanzu ma ba a kai lokacin da ainihin ake cikin tsadan ba sosai saboda yanzu ake shiga watan 7 ga watan 8 gaba kafin sabon abinci ya fito so akwai kalubale gaskiya
a can jihar Kwarama lamarin guda ne ga abinda wani mazaunin birnin Ilori ya shaida mun ta wayar salula
sunana Hassan Yusuf daga Ilori gaskiya nan ma hede mace dai kawai Allah ya sauka basara 10,600 take a kasuwa yanzu ana sai da roba karama agolo 8 naira 250 shinkafa ta gida kuma ana sai da roba karama agolo 8 ita kuma naira 600 take gero buhu 10,800 so ita kuma dawa ma yanzu har ta kai 10,800 ma Allah ya sauka
to yaya farashin in ka hada da yan satittukan da suka wuce musamman da sallah din nan
gaskiya dan da sallah haga masara abin da muke sai 10,200 to shi kuma gero 10,100 da zuwa 12 shi ma haka
na'am
ita dawa 10,100 abubuwan gaba daya sun canza wallahi
kamar da kake gani ya kawo tashin farashin ku a nan kwara
to gaskiya abin da muke tunani shine gaskiya abincin ne yayi garanti wallahi abincin ne yayi garanti duk waɗanda suka siya ma stowa da suke ma abin ma babu abin
to amma wannan ya kake ganin ya jefa magidanta musamman a nan kwara
to wallahi abin ba a cewa komai wallahi abin ya zama abin ban tausayi wallahi dan mafi yawanci za ka ga inda ake sai da abin sai dai kaga mutun ya zo yace adalla a taimaka a bashi ma wani bashi ma zai ce a sai da mutun
amma to amma tunanin ka me mafuta
to mafuta amma gaskiya abin da muke tunani da ta irin lokacin da gwamnati ke siya tana ajiye wannan ne kaga sai a fito da dan wa mutane rahusa a samu sauki
shugaban kungiyar yan kasuwa na jihar Kogi Dr. Umar Lakwaja ya ce a jihar Kogin ma lamarin haka yake
to abin dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga talaka dai a kasan nan ya shiga uku ba dan komai ba a ce shinkafa mudu daya naira 700 ina mutane za su sa kansu
Alhaji Umaru kafin yan makonnin nan da suka gabata musamman bayan sallah din nan abun bai kai haka ba ko
abun bayan sallah yana 400-450 to kuma kwanan nan abun ya tashi ya zo yi wani irin tashin goren zabi kuma ga noman nan ana ta kokarin yin sa to babban abun ma takeici shine an kira manoma a jihar Kogi an yi rajista an yi kowace takarda da ko menene abin ya zama yaudara
daya daga cikin shugabannin kungiyar masu saida kayan amfanin gona a jihar Niger Alhaji Dantani a ci a rage ya yi bayanin dalilin tashin farashin gauran zabin a daidai wannan lokaci
yanayin kasuwa ne idan aka je kasuwa ta yan kaya to da yawa za a kasuwan ba a kasuwar ko dai corona din nan ya zama a kawo kaya da yawa ba a kasuwa to an sai kaya mutum yana dubin kamar yadda ya sai kaya ne idan ya zo ya lissafi a yanda sai kayan nan shi ma zai nemi wani abu daga ciki wani lokaci kuma yan ajawo ma idan za ka sai buhu an sai buhu za ga yana da yan ajawo ƙarshen ta ba hannun mai gona za ka sai kayan nan ba shi ma wannan da ya kamo kayan nan yana son wani abu ne daga ciki sannan an ɗauko shi da mota da tsada a wannan lokaci kenan. Saboda an sauka a mota tana aitan da kan ma mai mota kace masa sauki saka ya ce ba hanya kaza kaza in an zo waje matakan tsaron zuwa gabanin tsaro a ba su kaza sai ga daga nan dai buhu ka ji ya ƙara kuɗi dangane kuma da burin mutanen mu dan adam don kaga to da yawa ma yanzu ga halin da ake ci zaka ayyanci likin buhu da mutum kace ya saida maka to in kai wasa sai ga na kokarin ya tare cinikin da kuka in ji labari ga abin da kasuwa ta yi kuma wanda ke wanda masu aje kaya shago kenan kace kayan su bayan da kace wani zai amsa ya saida maka to da ya ji labari ga abin da kasuwa ta yi sai ka ji shi ma ya daga cinikin nan to muna fama da wannan kwarafi-kwarafi da dama ana kawo mana shi mutanen mu dangane da sayan kayan da suke.
To hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun sha bayyana matakai da suke ɗauka na bunƙasa aikin noman. Ko a kwanakin baya ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari har wani kira ya yi na musamman ga manoman Najeriya akan mahimmancin komawa gonar don samar da abinci mai yalwa ga ƙasa a daidai wannan lokaci na annobar corona. Al'amarin da yasa jihohi da dama suka kaddamar da sayar da takin zamani a cikin farashi mai sauki na naira 5,500. A jihar Niger ma naira 5,000 ne gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da sayarwar. Kamar yadda kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Halliru Zakari Jikan Toro ya bayyana.
Lallai mun rage farashin takin nan zuwa 5,000 kuma wannan wato ba wani abu bane ba kuma kowa bane illa shi mai girma gwamna Dr. Abubakar Sani Bello shi ya biya wannan 5,500 din saboda manoma idan samu ɗan gami.
Ko baya ga wannan ma dai ƴan Najeriya na cike da fatar ganin an samu sauƙin matsalar rashin tsaro a yankunan karkara na wasu jihohin arewacin Najeriya ta yadda manoman za su gudanar da noman bana cikin walwala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa 5 tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Soma labarin wasanninmu na ranar yau da kwallon kafa inda yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a filaye daban-daban na wasannin kwallon kafa na nahiyar Turai biyo bayan dawowar da aka yi a fagen daga bayan an kammala keɓancewa daga cutar coronavirus inda a yau talata ake can ana gogawa tsakanin FC Barcelona a ƙasar Spain a wasannin La Liga da Athletic Bilbao yayin da Valladolid ke karawa da Getafe Levante da Atletico de Madrid yayin da Real Sociedad da ke goga da Celta Vigo sai Real de Madrid ke karawa da Mallorca sai Alaves da ke karbar bakuncin Osasuna a kasar Italiya ma ana can ana ci gaba da dauki badadi a wasannin kwallon kafa na teburin Serie A inda Genoa ke karbar bakuncin Parma sai Inter Milan ke buga da Sassuolo yayin da Hellas Verona ke karbar bakuncin Napoli sai Spal ke karawa da Cagliari yayin da Torino ke karbar bakuncin Udinese. A kasar Ingila ma ba tsaya ana kallon abinda ke wakana a sauran filayen kasashen Turai ba inda Manchester United ke gwabzawa da Sheffield United sai Norwich ke karbar bakuncin Everton. Newcastle na dabsawa da Aston Villa yayin da Wolverhampton ke karbar bakuncin Bournemouth. Liverpool na karawa da Crystal Palace yayin da ungiyar League Pro ta League 1 an konfirma ta kasar Faransa cewa da LFP
Ape Liga da Football Professional ta France a yau talata ne ta bada sanarwar cewa a wasannin shekara ta 2020-2021 na teburin kwallon kafa na Ligue 1 na kasar Faransa kungiyoyi 20 ne za su dabsa sabanin 18 da suka buga a wannan shekara wannan ko biyo bayan kotun karukanka ta kasar Faransa ta yanke hukuncin cewa kungiyoyin Amiens da Toulouse na wasannin kwallon kafa dake matsayi na 19 da matsayi na 20 a teburin kwallon kafa da kasar Faransa a lokacin dakatar da wasannin na bana saboda cutar game duniya ta coronavirus kotun ta yanke hukuncin ba za su koma a rukuni na biyu ba cewa da deuxième division na kasar Faransa Amiens din da Toulouse za su ci gaba da fafatawa ne a shekara mai zuwa a rukuni na daya wanda zai sawar a ci gaba da kapsawa da ungiyoyi guda biyu wanda za su hawa a rukuni na daya daga rukuni na biyu na teburin wasannin kwallon kafa na kasar Faransa inda ana tuni cewa can baya Jean-Michel Aulas shugaban kungiyar kwallon kafa na Olympique Lyonnais na kasar Faransa da shugabannin kungiyoyin kwallon kafa na Amiens da Toulouse na kasar Faransa ne suka kai kara ga kotun kare kukanka ta kasar Faransa na farko dai domin inkarin matakin da hukumomin kasar da Ligue de Football Professionnel na France suka doka na dakatar da wasannin na bana na kwallon kafa a kasar Faransa a daidai lokacin da waɗansu kasashe suka dakatar kuma suka koma daga baya domin a sake bada damar komawa a fagen kwallon kafa sai kuma su shugabannin na kungiyoyin Amiens da Toulouse su kuma suka shigar da kara a kotun ta kare kukanka ta kasar Faransa domin cewa an dakatar da wasanni ba tare da sun kare ba bai kamata ba a mayar da su a rukuni na biyu na kwallon kafa na kasar Faransa inda dai da karshe kotun kare kukanka din ta yi jiwa da bukatar Jean-Michel Aulas na nema a sake koma a fagen daga na wasannin yayin da kungiyar sa ta Olympique Lyonnais ke matsayi na shida wanda ba zai bata damar shiga dukkan waɗansu wasannin Turai ba a shekara mai zuwa da zaran ba ta lashe ɗaya daga cikin kofuna na wasannin kwallon kafa na Faransa ba cewa da Coupe de la Ligue da za ta bugawa da Paris Saint-Germain a ƴan makonni masu zuwa ko kuma Champions League kasancewa ta yi nasara ɗaya da banza gaban kungiyar kwallon kafa ta Juventus kamin a dakatar da wasannin na Ligue des Champions na wannan shekara Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice.
Cututtuka masu yaduwa a nan Amurka Dr. Anthony Fauci da wasu membobi a kwamitin karta kwana a fadar White House game da cutar coronavirus sun musanta cewa an umarce su da su taka birki game da gwajin cutar kamar yadda shi shugaba Donald Trump ya faɗi yayi. A matsayinmu na membobin wannan kwamiti da ni da abokan aiki na mun tabbatar ba mu da masaniya akan umarnin da aka ce an bamu na mu dakatar da gwajin, inji Fauci da yake shaidawa kwamitin majalisar kan makamashi da ciniki game da matakin gwamnati da ya shafi annobar coronavirus. Bayanan na Fauci na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya nanata jawabinsa da ya yi a wajen yakin neman zaɓe a Tulsa, jihar Oklahoma ranar Asabar, da ya ce ya ba da umarni a dakatar da yin gwajin wanda zai bayyana ƙaruwar cutar. Jami'an fadar White House sun so su janye maganar kada a dauka da muhimmanci. Halin da ake ciki kuma, shugabar hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗi jiya Litinin cewa ana maida annobar coronavirus batun siyasa, kuma rashin shugabanci a fadin duniya da zai yaki cutar yafi cutar illa. Ana matukar buƙatar haɗin kai da jajircewa a fadin duniya. Siyasantar da annobar yana wuce makaɗi da rawa. Bisa ga cewar Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taro na duniya da aka gudanar a bidiyo a Dubai.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu abadadin Aisha Tisile da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Grisha wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni. da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.